ya kamata a gwamnati ta duba ta taimaka wa talaka, kuma irin hakan shi zai taimaka wa yaki da ake da cin hanci da rashawa da ake yaki. Saboda idan ka koshi na ronka da wani cin hanci da rashawa amma kana an san 18,000 malam, kaga an kawo maka harka da ta kunshi na dubban nerori ko miliyon nerori ka kawo da kai.
Wani ma'aikacin gwamnati kenan ke bayyana rashin jin daɗin sa da mafi karancin albashi da yanzu haka gwamnatin tarayya ke biyan ma'aikatanta, abinda kuma ya kai ga sauran jihohi su ma suna biya, banda jihar Zamfara kamar yadda rahotanni ya nuna ita ce kadai ba ta biyan mafi karancin albashi na 18,000. To sai dai kuma a ƙarshen wani gangami na ranar ma'aikata da ƙungiyar kwadugun Najeriya ta gudanar, ta buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dinga biyan mafi karancin albashi na 56,000, matakin kuma kungiyar kwadugun ta ce ta yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a ƙasar. Koya sauran ma'aikata suka ga wannan bukata na kungiyar kwadugun na ƙarin albashi.
18,000 money would be so minimal, we cannot even sustain somebody for 2 weeks.
Wannan malami ya ce 18,000 a matsayin ƙarancin albashi ya yi kaɗa matuƙa, ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai ƙare. Shi kuwa shugaban kungiyar kwadugun ta ƙasa Kwambar Ayubawa ba cewa ya yi.
What is the value of 18,000? Looking at the looking at the purchasing power.
Menene 18,000 za ta yi wa ma'aikaci a mafi karancin albashi a wannan mara? Dole gwamnati ta soya taku, don haka muna ganin 56,000 da muka nema daga gwamnati ba wani abu bane da za a ce ya yi yawa. Shi ko wannan malami cewa
for every recession period everybody in that country has to bear the price, has to pay a price for it.
Sun bai yarda da wannan bukata na kungiyar kwadugo ba na ƙara wa ma'aikata albashi, yana ganin halin da ake ciki hali ne na tsoke bakin aljihu, wanda kuma ya kamata kowa ya ji a jikinsa. Hakan ne kawai zai sa a gyara ƙasan a nan gaba.
Babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci mafi ƙaranci 18,000 a lokacin da ake ciki, ka duba 18,000 mutum idan ba gidan kansa yake ba, ka ce ka biya kuɗin haya, ga yara, ga kuɗin makaranta, ga wannan, ga wancan, kai 18,000 ɗin na za ta kai ka? Wannan ma 56,000 da ake nema sai dai a ce ai maneji.
Ko me ake ciki dai yanzu haka? Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa tana duba wannan bukata na kungiyar kwadugun, kamar yadda ministan kwadugun kasar Senator Chris Ngige ya bayani a lokacin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar a birnin Abuja. Babban yanzu firin murya Amurka daga Lagos.
Da musalla kwal, ha wuri da musalla kwal, ni da musalla kwal, ni mai koyi.